Kotun da ta zauna ne bisa tsauraran matakan tsaro bisa jagorancin alkalin aro mai suna Justice Evelyn Anyadike, sanariyar lalurar da alkalin na asali Justice Fatin Rimon ke fama da ita. Hukumar ta EFCC dai ta gabatar da caji guda 28 da take tuhumar Alhaji Sula Lamido da ƴaƴansa Aminu da Mustapha da kuma wani da ake kira Aminu Wada Abubakar. Hukumar ta ce tana zargin tsohon gwamnan na Jigawa da laifin cewa kamfanonin da yake da hannun jari a cikinsu sun yi mu'amalar kwangila da gwamnatin jihar Jigawa a lokuta daban-daban cikin shekaru 8 yana gwamnan jihar, wanda hakan a cewarta ya saba dokar ƙasa. Jimlar kimanin naira biliyan guda da miliyan 300 ne hukumar ke tuhuma an yi mu'amalar ayyukan kwangila tsakanin gwamnatin ta jihar Jigawa da kamfanonin da suka hada da Bamaina Holdings da Bamaina Company da kuma Speed International Limited. Daga ciki akwai kwangilar naira miliyan 3 da ta miliyan 9 da ta miliyan 20 da wata ta naira miliyan 5 da kuma wata ta naira miliyan 7, sai wata kuma da aka ba da ita ta naira miliyan 10 da kuma wata ta naira miliyan 120 da dai sauransu. Sai dai Alhaji Sula Lamido da ƴaƴan nasa biyu da kuma Aminu Wada Abubakar sun musanta dukkanin zargin hukumar, kuma lawyer su mai suna Opion Opion ya buƙaci kotun ta ba da bailin su, tunda dai har yanzu tuhumar na matsayin zargi ne kawai. Amma lauyan hukumar AFCC ya nemi kotun ta yi watsi da wannan bukata, yana mai cewa da karfe 5 na yammacin jiya Laraba ne suka samu takardun neman belin maimakon akalla sa'o'i 24 kamar yadda yake bisa ka'ida. A nan ne sai alkalin ta bukaci Mr. Opion Opion da ke kare Alhaji Sula Lamido ya sake mika takardar neman belin ga alkalin wucin gadi da ake tsaron zai gudanar da aiki a cikin hutu, tunda daga gobe Juma'a ne alkalan kotunan tarayya za su tafi hutun shekara-shekara na kimanin watanni 2. Hakan ta sanya Justice Evelyn ta umarci a mika waɗanda ake tuhuma zuwa gidan wakafi kafin alkalin wucin gadi ya bada belin su, mai yiwuwa kafin ko kuma a cikin mako mai zuwa.
The court, the judges should stand up to defend liberty. The rule of law is that until a man is convicted, he should not be punished.
Mr. Opin Opin kenan lauyan waɗanda ake tuhuma ke bayyana rashin jin daɗinsa game da wannan mataki. Shi kuwa lauyan EFCC Mr. MS Abubakar cewa yake,
za mu abun nan tare shedunmu da takardunmu mu gabatar da su gaban kotu.
Kinide Justice Evelyn ta ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 28 ga watan Satumba. Wasu mutane kenan da suka yi dandazo a gaban harabar kotun ta tarayya da ke nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.